Abdullahi ibn Shaddad bismillahir rahmanir rahim faslu furuul ghusl kasrun yuhtarar furuul umumul dalku tahlilu shi'ar fatabi il hafiya misla rukbatayn wal ibdi war rufi wa bayn al aliyatayn wasallima asura bil mindili wa nahwihi kal hablu wat tawkili sunanuhu man waratun ghusl ladayn bar amul istinshab usqabul usnayn وندوب هلبد وغسله الاذى تسميه تنسل سراسي كذا تقديم على رائل وروق اللتما ودوم بها على يمين حسما فصل وانا فصلين فرور الغسل فرلن وانك ودا بيرني قصد نفرقو نية يهترر دزاء حلر توتا wajibi ne a wanka ainiyar wanka akalla ya niyyar dauke kari babba da wankan nasa ko wankan ma akan menene zai yi in ya niyyar dauke kari babba shikenan fauru sai farilla ta biyu ita ne yin wankan gaba daya kada ya fara wankan ya wanke wani bangare na jikinsa ya bari sai kuma daga baya ce bara ya karasa a dole ne a hada a yi gaba daya shine fauru umum farilla ta uku shine cuta gama baki ɗayan jiki dukkan jikin sa ya zama ya gama shi a wanka addalku farilla ta hudu shine ciccudawa ya zama ko ina sai da ya dora hannunsa akai ya cuda ko ya dora wani abu da ya ne ya cudan ya ware cuda wajen tahlilu shi'ar sai farilla ta biyar ta ƙarshe shine tsatsefe gashi fatabi il khafiya a wajen wanka dole ne ka bebe gaba ko waje wanda yake a boye mislan rukbatayn kamar guyoyi da karkashin su da saman su dole a tsaya a bibiya wal ibdi ko hamata war rufi da kuma abin da ke tsakanin wato abin da yake kasan guyuwa dole ne a bibiye shi wa bainal aliyatayn da kuma tsakanin doyewaya guda biyu dole a bibiye shi to rubge abinda yake kasar cinya to dole ne a bibiye shi wasallima asura bil mindili duk wajen da yake saduwa da shi zai baka wuya to a cikinka to sai ka sadu da wannan wajen ta fuskar amfani da bayani ka yasa hankici ko tawul ka cudanya wajen duk wajen da ba za ka iya cudanya ba kan hannunka ba zai iya kaiwa ba ka iya sa kamar tawul ka cudanya wajen wanawihi ko abin da ya kama da tawul din kamar ka sa itace ko kata ko dan ka cudanya wajen wanda dai ba za ka cutu da shi ba kala habli kamar sa igiya ka iya amfani da igiya wat tawkili ko ka wakilta wani kamar matarka ko baiwarka wanda ba a ba aure ga wani ba wato wanda saduwa da ita yake ya halatta gare ka to ka iya wakilta ta dan ta cudanya ma inda kai ba za ka iya kaiwa ba idan kuma zama duk wannan bai samu ya zama ga wani bangare a jikinka kai hannunka ba zai iya kaiwa ba kuma baka da wanda zaka sa ba kuma da baka da abin da zaka sa ya kai ga wajen to sannan sai a ce cudanyawar ta saraya wajibcin cudanyawar ya saraya kenan sunanun wanka marmaratu kurkurar baki gasul yadayn bad'an sai kuma wanke hannaye yayin fara wanka wal istinshaqu sai shaka ruwa wankan suqbul iznain sai kuma shafar kafar kunnuwa wanke fatar kunne wannan wajibi ne ciki da baya amma kafar kunne kafar da ta shiga kai to wannan ita ce shafar ta yake sunna mandubuhu abinda ake so a wanka albadu bi gasli al adha shine wanda zai wanka ya fara wanke najasa daga jikinsa sannan ya wanke al'aurarsa tasmiyatu kuma kafin ma nan ya fara yin bismillah tasile surasi haka nan an so shi mai wanka wajen wanke kai ya wanke har sau uku kaza ta kadimu a ra'il wuru haka nan an so ya fara wanke gabobin alwala shi ne ya gabatar da gabobin alwala qillatu ma haka nan an so ya karanta ruwa kai ya yawaita ruwa bad'un bi ala haka nan an so ya fara da wanke saman jikinsa kafin ya wanke kasa waye binin an so ya fara da wanke dama kafin ya wanke hagun huzuma kariki wannan tabda'u bil ghasl kana farawa wajen wanka bi farajin da wanke al'aura summa kufan masa sana idan ka wanke al'aurarka ka wanke zakarinka ka kame lalle ne ka kame daga shafarsa dan saboda abinda ka wanke na gabobin alwala kai ya zama wannan alwalar ta rushe bi badin ka shafe shi da ciki aw jambil aqab ko gefan yazo aw isbi'in ko ciki ko gefan yaza summa idza masistahu sana idan zamu ka shafe zakarinka bayan ka wanka wanke wani abu daga gabobin alwalaka a ilmin al-uru ima fa'altahu ya zama wajibi ka sake abinda ka riga kai a baya na daga wanke gabobin alwala indai kana so wannan wankan kai wata ibada da shi wanda aka shardanta alwala a cikin ta kamar kana so kai sallah ba tare da ka sake wata alwala ba mujibuhum abinda ke wajabta wanka hayyuru shine daukewa jinin haira idan jinin haira ya dauke wa mace ba ruwan da za ta yi wanka idan jinin haira ya dauke wa mace ya zama wajibi ta yi wanka in jinin haira ya dauke wa mace ya zama wajibi ta yi wanka nifasu haka nan daukewa jinin bigi idan jinin bigi ya dauke wa mace ya zama wajibi ta yi wanka inzal sai kuma abu na uku da ke wajabta wanka shine fitar mani na wajabta wanka amma da sharadi in a halin matsake ne in a halin ido bi ne ya zama maniyin ya fita tare da jin dadi amma maniyin da ya fita a halin bacci wannan ba sai sharadin ba sharadin sai an ji dadi indai mani ya fita daga dan adam yana bacci to wannan fitar maniyin ya wajabta masa lalle wanka magibu kamratin bi farji sai kuma fakar da kan zakari a kafa isjal bisawa waitawa da aka ce farjin ba wai sai faka ta kafa ta gaba ba ko da ta baya ne wal yaz billah kaba wanda ya fakar da hashfarsa a cikin dubura to shi ma dai wanka ya wajaba a kansa wal awwalani ya farkon guda biyu da aka fada shine jinin haira da jinin miki mana alwada sun hana miji ya sadu da wannan matarsa ko mai gida ya sadu da baiwarsa wanda take sadakarsa ya sadu da ita tana cikin jinin haira ko jinin bigi ila gusulin har zuwa jinin ya dauke kuma ma ai wanka dan jinin ya dauke ba ai wanka ba bai bada damar saduwa ba wal akharani guda biyun na karshe kuwa shine fitar mani da kuma fakar da hashfa a cikin kafa qur'ana sun hana karatun qur'ani jinin haira bai hana mace ta yi karatun qur'ani hakanan jinin bigi bai hana mace ta yi karatun qur'ani amma fitar mani ya hana wanda binin ya fita daga reshe karatun qur'ani sai yayi wanka hakanan fakar da hashba yana hana wanda ya fakar da hashba ya karatu qur'ani sai yayi wanka hala qur'anin da yake yayi dadi wal kullu masjida dukkan su hudun sun hana shiga masallaci mace tana cikin jinin haira ba ta shiga masallaci ba mace tana cikin jinin bigi ba ta shiga masallaci ba wanda yake mani ya fita daga gare shi ko namiji ko mace ba ya shiga masallaci ba wanda ya fakar da hashfarsa a farji ba ya shiga masallaci ba wasawul igtisal mantuwa rabkanuwa a jidan wanka misluru kamar rabkanuwa ne a alwala walam tu'id muwar amma ba lalle sai ka sake bisa jibintawa ba kawai abinda ka tuna ba kai ba kawai ka wanke ba sai ka wanke na bayan sa ba anan ne yake ya bambanta da alwala fasulu wannan fasali ne awir atayammuma awir tayammuma kamar sanyo taimama min daharati a maimakon tsarki na ruwa maimakon alwala ko wanka li hawfi rurrin saboda jin tsoron cutuwa aw adami ma ko rashin ruwa dalili bi da ke sa ai taimama na farko dabo ga ruwa amma na jin tsoron an amfani da ruwan za a cutu dalili na biyu kuma shine zabo ba ma ruwa wasalli farran wahida ita taimama ana sallata farilla ɗaya ne da ita wasalli ka sallaci farran farilla wahida guda ɗaya da taimamarka wa in tasil janazatan idan kana sallar farilla da taimamaka ka tashi kai sallar janaza shine ka sada janaza bihi da sallar farilla ya hil haka din daidai ne wasu sunnatan ko sunna kamar kana isha sai ka tashi kai wutiri da taimamaka to ya hil haka din daidai ne ya halatta wajaza lil nafli ibtida ana yin taimama dan nafila kai tsaye ma da farko amma fa wannan dangane da wanda ya rasa iko bisa amfani da ruwa ko wanda yake matafi amma mazauni lafiyayye wato wanda yake ya wato wannan yin taimama tun farko ga nafila ga wanda yake ya rasa ikon yin amfani da ruwa ko kuma wanda yake matafi amma wanda yake mazaunin gida lafiyayye bai yi taimama da nafila dan rasa ruwa ba in ya rasa ruwa da zai alwala ya sallar nafila to ya hakura da nafilar ya bari sai san da ya sami ruwan ya alwalar ya nafila amma kamar wanda yake matafi in ya rasa ruwan alwala to shi wannan kai tsaye ya iya yin taimama ma don ya sallar nafila shine ma'anar wajaza yin taimama yana halatta linnafila ga nafila ibtida tun farko kai tsaye wayastabi alfarara kadurum mazaunin gida sahi lafiyayye yastabihu alfarara yana samun damar ya sallar farilla da taimama in ya rasa ruwa lal jum'ata amma banda juma'a mazaunin gida lafiyayye ba ya yi taimama don sallar juma'a ba don cewa ya rasa ruwa sai ya bari sanda ya samu ruwan ya yi alwala ya azhar fururuhum farillan taimama masuka wajahan shine shafaka fuska wale dai da hannaye ku ya zuwa ku wanniyatu sai kuma niyya ular rabatayyin sai kuma sabin kasa na farko dora hannu akan kasa na farko summal muwalatu sannan kuma ya zama taimama taka kai ta gaba daya ba ka fara ka aje daga ba ka ce zaka karasa ba sayyidun dahura sai waje wanda yake zantsarka wasul wahabihi sai sada ibada da taimama da aka yi taimama domin wannan ibadar kai taimama dan sallar azhar to kana taimama kai sallar azhar ba daidai bane kai taimama kuma ka zauna daga baya ka ce zaka yi sallar azhar din da wannan taimama waqatun harara sai kuma lokacin da yake yazo ba a yin taimama ga sallah kafin shigar lokacin ta ahiruhu lirraji karshen lokacin shine ga aka aje lokacin yin taimama ga dukkan wanda yake sa ran samu ruwa wanda yake sa ran zai samu ruwa to ba yi taimama farkon lokaci ba ba yi taimama tsakiyar lokaci ba sai ya bari sai in karshen lokacin yayi ya ga bai samu ruwan ba to sannan sai ya taimama ya sallah ayi sun faqad awwalahum wanda yake shi ya fidda rai daga samun ruwa shi kadai to wannan zai taimama tun farkon lokaci wanda shi ya tabbatar ma ba zai samu ruwa ba to wannan lokacin sallah nayi ya iya tashi ya taimama ya wannan sallah wal mutaraddudul wasat wanda yake kai kawo ya taimama ya sallah a tsakiyar lokaci wanda wani tunanin nasa zai bashi cewa zai samu ruwa wani tunanin kuma ya nuna masa ba zai samu ruwa ba ko wani tunanin ya auna sai ya ga zai iya kaiwa inda ruwan yake kafin fitar lokaci wani awon ko sai ya nuna masa ai ba zai iya kaiwa ba to shi sai ya bari sai tsakiyar lokaci ya zo in bai fita daga wannan kai kawon nasa ba sai ya taimama ya sallah a sannan sunanuhu sunnonin taimama masuhuma shafar hannaye lil mirfaqi hai zuwa gwiwa hannu shafa daga kowai zuwa mirfaqi sunna ne warar batul yadayn sai kuma sabin kasa na biyu dan shafar hannaye tartibu sai kuma jerantawa sai ya fara shafa fuska sannan shafa hannaye to haka din ma sunna ne a taimama baki da ya rage mandubuhu abinda ake so a taimama tasmiyatu shine yin bismillah wasbun hamiyat sai kuma sifa kyakkyawa da aka ambata ta yin taimamar shine ya zamo ya dora yatsinsa wato bayan yatsinsa na hannun dama akan wato cikin tafinsa na hannun hagu yana mai damka akai ya tafi da tafin nasa yana shafa har ya kai mirfaqi sannan sai ya juya ya shafa da yatsunsa kuma har ya zo wajen tafin cikin tafin hannun nan na dama sannan ya shafi na hagun kama haka sannan in ya gama haka sai ya hada hannayen nasa biyu ya tudanya tafinsu ya yi tsatsefe yazin wannan ita ce wasfin hamid da aka ambata naqiruhu abinda ke warware alwala abinda yake warware taimama abinda ke warware taimama misalul ru'i kamar da abinda ya warware alwala duk wani abu da yake warware alwala to yana warware taimama wayazid wujudu ma'in anan samun ruwa yana karuwa ma'ana in ya samu ruwa ma haka na iya warware taimama sa kabla an sallah kafin yin sallah wanda yake yayi taimama dan rashin ruwa sai Allah ya sa ya samu ruwan kafin a ce yayi sallah to wannan taimama ta sa ta baci ya zama masa wajibi ya alwala da ruwan nan da ya samu ya sallah wa'in ba'adu yajid wa'in yajid ba'adu idan ku sai bayan yayi taimamar yayi sallah saboda ba ruwa sai kuma ga ruwa yu'id bi waqatin to wannan sai sake sallar matakar lokacin sallar bai fita ba in yakun ka ifil lissi in ya zama kamar wanda yake ya san akwai inda yake akwai ruwa amma yana jin tsoron in yaje wajen ɗebo ruwan barayi za su tare shi su kaɓa sace su kwace abin da ke hannunsa ko su sace abin da ke hannunsa ko nan inda yake yana tare da kaya kayan da ba zai iya ɗauka ba amma ga inda ruwa yake can zai iya zuwa ya ɗebo ruwan sai dai in ya tafi ɗebo ruwan ya bar kayan a nan barayi za su sace to kamar irin wannan aka ce to ya bari kai ya gaggauta yin taimama ya yi sallah ya bari sai ƙarshen lokaci in bai samu wanda zai gaje masa kayan ba sai ya taimama ya yi sallah to a'a shi da ya tashi tun a farkon lokaci sai ya taimama ya yi sallah sai kuma ya samu masallan wanda zai masa gadin kayan ko wanda zai hana barayin nan su yi masa sata to yanzu sai ya sake sallah warajin kaddama ko wanda yake sa ran zuwa inda ruwa yake yana sa ran zai iya kaiwa inda ruwa yake amma kuma tun a farko sai ya taimama ya yi sallah to shi ma sai ya sake sallah inda ya samu ruwa kafin lokaci ya fita wazzaminin ko wanda yake sha majika ma'ana wanda shi ba alulat ce ta gagare shi ba ba taɓa ruwan ne ya gagare shi ba amma ya tashi ya je inda ruwan yake shi ne ya fi ƙarfinsa kada a dima munawila da ya rasa wanda zai miƙo masa ruwa ya rasa waye zai miƙo masa ruwan to shi ma wannan sai ya taimama ya yi sallah kitabus salati littafin sallah fara'irus salati 16 farillan sallah 16 ne akwai saɓani da yawa a masaba akan cewa farillan sallah nawa ne akwai masu cewa 20 akwai masu cewa 10 akwai masu cewa 15 inda za a ga mai manzumatul qurdubi ya faɗa wanda shi mai qurdubi ya riga ibnu ashir da fiye da shekara wato wajen shekara 500 tsakaninsu akwai wajen shekara 500 tunda shi mai qurdubi ya wafati wato tun 570 da wani abu kafin shekara ta 600 daga hijira ya wafati shi ko ibnu ashir a shekara ta 1040 daga hijira ya wafati 1040 shi yasa shi dan ashir yau da wafatinsa shekaru 401 to farillan sallah dai shi anan yanda ya faɗa 16 ne shuruduha sharuɗan sallah arba'atu guda huɗu ne mubtakira wanda sallah tana buƙatuwa zuwa gare su dole sai an samu sharuɗan nan sannan sallar za ta zamo ingantacciya takbiratul ihrami na farko a cikin farillan sallah shine kabbara harama wal qiyamu laha sai kuma na biyu shine tsayuwa dan kabbara harama wani yato sai kuma niyya biha tura da ita ake nema niyya ita ce ma farilla ta farko sannan kuma kabbara harama sannan tsayuwa dan kabbara harama fatihatu sai kuma fatiha ma'al qiyami tare da tsayuwa domin karanta ta farilla ta biyar kenan war ruku sai ruku farilla ta shida kenan daga farillan sallah war raf'u minhu sai daga rukun farilla ta bakwai kenan war sujudu sai kuma sujada bil khuru tare da kasan da kai farilla ta takwas kenan war raf'u minhu sai dagawa daga sujada farilla ta tara kenan wassalamu sai sallama farilla ta 10 kenan wal julus lahu sai kuma zama dan sallamar ta 11 kenan wa tartiba da'in fil usul sai kuma jeranta bayarwa a cikin wayannan assalam wannan rukuna masalan sai ya gama karatun fatiha sannan zai ruku sai ruku zai daga daga ruku sai ya daga daga ruku zai sujada wal itidalu sai kuma daidaituwa farilla ta 12 kenan mudma'inna alalaina mai nutsuwa farilla ta 13 kenan itidali daban mani na daban itidali shine kowace gaba ta koma inda take a irin wannan matsayi dumani na ko shine a ce bayan komawa gabar inda take an samu nutsuwa ko kaga to shine dumani na biltizam tare da kula da haka ta ba amamumun bi ihramin salam haka nan kuma farilla ta gaba shine a ce wanda yake mamu in mamu ne lalle ya zamo yayi kabbara harama ba liman yayi kabbara harama yayi sallama ba liman yayi sallama shine bamu wanda yake mamu taba yabil iman bi ihramin a wajen kabara harama salam da kuma a wajen sallama niyyatu hukutida hakanan ma kuma farilla ne shi ma mu ya niyyar koyi da liman kazal imam hakanan liman shi ma yana niyyar limanci akwai gurare guda hudu da dole liman ya niyyar limanci amma sauran gurare ba dole bane sai liman ya niyyar limanci fi haufin a sallar tsoro nan dole ne liman ya niyyar limanci wajen in sai sallar da ake tara salloli biyu a yi su a wakace daya juma'atin sai kuma a juma'a mustakhalafi sai kuma wanda aka sa ya karasa sallah to wayannan guda hudun wajibi ne liman ya zama ya yi niyyar limanci sharuduha sharudan sallah da aka fada guda hudu listiqbalu fuskantar ka'aba ya fuskanci alqibla fuskantar alqibla duhurul habasi sai kuma tsarki daga najasa wasaturu auratin sai sitirci al'aura wa duhurul hadasi da kuma tsarki daga kare shine cikon na hudun bi zikirul qudrat bi ghairil ahir sauran guda uku suna zama wa sharadi ne in an tuna idan ba a tuna ba ba sharadi bane suna zama ba sharadi ne in ana da iko imam ba a da iko sun zama ba sharadi ba yanzu misali wanda bai da ikon gusar da najasa daga tufafinsa to gusar da najasa daga tufafinsa ba sharadi bane na sallah sai ya salla haka da najasa a figar lahir amma banda na karshen shine kare tsarki na kare tsarki na kare wannan sharadi ne a sallah daidai an tuna ko ba a tuna ba wanda ya salla bi alwala ba sai daga baya tuna ashe bai alwala ba to sallar dai ta sa ta baci ko da bayan ya gama sallar ne haka nan dan ya rasa iko akai ya rasa ruwa sai sallah haka to shi ma bai yayi ba daidai ba dan abin da yake akwai sai ya taimama tafri'u nasiha resantar da wanda ya mance wayannan wa ajizun ko wanda ya gajiya kasir yana da yawa wato akwai hukunce-hukunce daban-daban daga shafi wanda ya mance bai zo da masallan fuskantar alqibla ba ko bai zo da tsarkin najasa ba ko bai zo da sitirci al'aura ba ko kuma wanda yake ya gajiya daga gane alqibla ko wanda yake ya gajiya daga tsarkin karin ko wanda yake ya gajiya daga sitirci al'aura yu'idani bi waqatin an ce za su sake sallah a wakaci na daban bisa ansu wanda yake ya kasa gano alqibla ya salla sai ya gano daga baya cewa ashe inda ya sallar ba nan ne alqibla ba to matakar lokaci bai fita ba an so ya sake wannan sallar ko kuma wanda yake ga alqibla shi da ya tashi sallar sai ya mance sai ya dauka ai nan ne alqibla sai ya salla ga wani waje to shi ma in ya tuna kafin lokaci ya fita an so ya sake sallar kal khada fi qiblati kamar kuskure a alqibla la ajziha banda inda yake ya gajiya awul gida ko ya gajiya daga sitira wannan ba a so sai ya sake ba kuma ada wajaha wa kaffal hurrati yajibu saturuhu duk sauran jiki na ya mace in ba fuskar ta ba in ba tafinta ba to wajibi ne ta rufe shi al'aura ce mace wadda take ya duk jikinta al'aura ne inda yake ba al'aura ba fuskar ta kawai da tafinta kama fil aurati kamar yadda yake wannan shine al'aurata ta gamuwa da mutane wanda suke ajnabiye daga gare ta a wajen sallah wajibi ta rufe wannan haka nan ma kuma dangane da gamuwa da mutane haka lakin lada kashfi lisarin aw shi'ar sai dai idan ya zama mace wadda take ya balagagiya ta yi sallah alhali nan kirjinta a buɗe yake ko gashin kanta wani bangare nasa a rufe a buɗe aw da rufin ko gefe kamar ta yi sallah nan jahannanta abu da yake tu'idu fil waqatil muqarr tana sake sallah ne a wakacin da yake abin tabbatarwa a wakacin wakace bai fita ba sai a ce ta sake sallah sharudu wujubiha sharudun wajibcin sallah an naga min addami tsaftata daga jini mace tana ba sallah ba ta wajaba a kanta sai in ya zama tana halin zarki bi qasadi shi ko hanyar da ake gane tsarkaka daga jini shine bayyana kassa wani ruwa ne fari da yakan zo ga ba'ar mata a ƙarshen jinin hairarsu to mace irin wannan ruwan na kassa ya zo gare ta ya tabbata cewa jinin hairar ya dauke awul jufufi ko kuma jufufa shine mace ta sa yanki a farjinta ta fitar da shi ba kome na alamar jini akai falami ka gane wannan falaqara ayyamu ita mace ba a cewa ta rama sallah da ta huce ta kwanukan jinin haira summa duhul waqatin sannan sharadi na wajabcin sallah shigar waqaci fa addiha bihi ka bada sallah inda waqaci ya hatma lalle lalle wajibi ne ka bada sallah aku haka nake fada ma to amma dare